akai la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta kama daga hare-haren yan kungiyar Boko Haram zuwa masu garkuwa da mutane da kuma yan bindiga dadi a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support na daya daga cikin yan Najeriya dake ganin babu laifi idan wata kasa ta gargadi al'ummata su kiyaye zuwa wata kasa bisa la'akari da harkokin tsaro.
Game da wannan gargadi da kasa America ta yi ma al'ummata na cewa su kiyaye zuwa kasa Najeriya, mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya da ta yi karatun ta natsu tare kuma da jami'an tsaronta, domin abubuwan da suke faruwa a kasan ya fara wuce hankali da kuma tunani na duk wani mai tunani wanda yake in ka tsaya ka kalla kullun aikin kenan zaka ji an yi kisan gilla, an sace mutane, ba a bar yara ba, ba a bar manya ba, ba a bar tsofaffi ba, ba a bar yan makaranta ba. So saboda haka kaga wannan mu anan ba za mu mamaki dan America ta yi gargadin al'ummanta da suke yi zuwa Najeriya ba. Magana ta gaskiya, duk duniya an fahimci gwamnatin kasanmu Najeriya tana da rauni musamman akan abin da ya shafi maganar tsaro din nan.
Irin wannan gargadi da kasar Amurka ta fitar da ba shine na farko ba, hatta sauran kasashe na duniya musamman na yammacin Turai sun sha fitar da irin wannan gargadi ga 'yan kasarsu da ke zaune a wasu kasashe ba ma kawai Najeriya ba, inda ake fama da tashe-tashen hankula da cewa su dauki matakai na taka tsantsan. To ko ina mafita kenan game da irin wannan kiraye-kiraye ko rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya ga dai Comrade Musa Jika.
So saboda haka ba ma America ba, nan gaba in dai aka ci gaba da tafiya a haka ba dauki matakin da ya kamata ba, to ina tabbatar maka duk kasashen da kasan suna hurda ma da Najeriya ba za su yadda ma su kawo hajarsu ba, ko ma su zo da sunan cewa sun zo wani kawo ziyara ko wani abin nan, saboda halin da ake ciki yan kasan ma an kasa kare su.
Ko a kwanan nan ma dai an samu hare-hare na yan bindiga yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda yan bindiga suka dinga kai hare-hare ofisoshin yan sanda tare ma da sakin wasu yan fursuna a jihar Imo bayan kisan da aka wasu jami'an kwastam da kuma 'yan sanda a jihar Enugu a makon da ya gabata, ga kuma hare-hare na 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe da kuma jihar Borno bayan harin 'yan bindiga a jihar Niger da Sokoto da kuma jihar Zamfara, lamarin da kuma ke ci gaba da tada hankulan 'yan kasar. Babangida Brown, murya Amurka daga Nigeria.
Da Babangida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai.
To Sarfilu, sojojin Lebanon sun dakile wani yunkuri da aka yi da safiyar jiya Lahadi na fasa kwabirin bakin hauren kasar Siriya da dama don kai su tsibirin Cyprus na tekun Bahar Rum, a cewar rundunar sojin. Wannan yunkuri na fasa kwabirin 'yan asalin kasar Siriya 69 wannan yunkuri na fasa kwabirin 'yan asalin kasar Siriya 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta Lebanon ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki wadda ta dada jefa mutane da dama cikin kunci. Cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasa kwabirin bakin haure zuwa kasar ta Cyprus wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar Turai, wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren. Wannan tsibiri na tekun Bahar Rum da kuma kasar ta Lebanon sun kulle yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa Cyprus. Sojojin na Lebanon sun faɗi a wata takardar bayani cewa wasu sojoji da jami'an bangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun dakile wannan yunkuri ne a gundumar Arida ta arewacin kasar daura da kan iyakar Siriya. Suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su Cyprus din, kuma ana kan masa tambayoyi. A ƙarshe an kwarmato wani ra'ayi na ministan harkokin wajen Iran mai cike da suka ga salon diplomasiyyar Iran da kuma iyakanta iko cikin jamhuriyar ta Musulunci, wanda ke nuni da irin salon shugabancin kasar da ke bisa tsarin addini irin yadda ba a taba gani ba. Bayyana waɗannan kalamai da Muhammad Jabi Zarif yayi ya janyo cece kuce a cikin Iran, inda akasari jami'an gwamnati kan iya mabakin su a wannan tsari na siyasa mai sarƙaƙiya wanda ke kunshi da dogarawan tsaron juyin juyi hali masu matukar iko wanda a can sama kuma ake da babban shugaba na addini. Dama akwai raɗaɗin cewa Taiwo Shima Zarif ya tsaya takara a zaben shugaban ƙasar ta Iran wanda za a yi ranar 18 ga watan Yuni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, inda a rahotonmu na gaba za ku ji cewa kashi 30 cikin 100 na manyan motocin da ke dakon kaya a Najeriya sun wuce shekaru 20 da kerawa, wanda hakan babu barazana ce wajen sufurin kaya. Nasir Adamu Hikaya na ɗauke da wannan rahoton.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem, and that means we need
kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwara tura ta Najeriya Road Safety Babu Yayemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da kasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su zuwa, ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba, ko a can Kaduna. Duk noman da ake yi ta Jos, ta Kaduna, ta Funtuwa, Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za ka ga masana'antu sun bunƙasa. Yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi. To ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su mika wuya.
Ina jin na yi sawuya kai 5 zuwa a Ogun State. Akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abinda suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun dauko irin wadda aka yi na Germany ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa 10 ba. To mun gayyato mutanen Italia da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan domin ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan, manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa. To amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da karfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa, kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasiru da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamu Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashirinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asari ta yau Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki ɗaya, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu ma a yau zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar Borno na kin biyan su albashi na tsawon lokaci wanda adadin malamin ya haura 10,000. a yau za mu daura daga inda muka dakata a makon na jiya.
Na da tuntubi wasu malaman primary da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu. Wannan suma tambayan Hawa Usman game da yadda abin ya shafe ta. Ga dai abin da take cewa.
Ana ki aikin koyarwa.
Gumari 2 primary school.
Me faru ki ga mun ki mun bayani abin da ya faru.
Eh an mana verification ne. Sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana gurin to na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina akan bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce already an riga an clear din dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya jiki
yanzu tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa
shekara 21 yanzu 2000 ya appointment dina
to an ce kamar kina kuna takardun kina takarda boye da gaskiya haka din da
koyarwa ne ne yana da takardana mai kyau a hannuna
kin yi karatu
nayi karatu
to ni kira zakiwa gwamnati dan ganin cewa sun ji ko kanki sun zo gare ki saboda abai da ke bakin aiki
muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani committee a sake ƙara yin bincike a kanmu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu
yanzu ya rayuwa take ganin cewa kina da yaya ko marayu ne ko
eh yara na marayu ne haka ne
su nawa ne a gaba
yara hudu da gani na daya eh duka suna gaba
to ya rayuwa take gare ki a yanzu
eh to gaskiya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu samu mun shiga cikin wani rayuwa ma daban muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin college wallahi mun yi karatu
an ce kamar akwai takardar ku ke da aka raba kaunan kun rubuta hotin ku akai
eh to an ba mu amma har yanzu daga LEA din ba su submitin zuwa board din ba har yanzu
kuma kun rubuta kogen
mun rubuta
shi ma malam Idris Abbade na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa da ma su ma kokawa game da matsalolin da su malamai suke fuskanta kafin wannan tantancewa
eh to halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haki da ya kamata a ba malami abubuwa da yawa an yi ba sa ciki har yau a Borno state akwai malamin da yake karban 10,011 zuwa 10,012 a wata kazo ka ce zaka tantance ka tantance ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun fadi sun mutu muna appealing ma governor ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba da idon rahama mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyuka yo shekara 6-7 ba kowa malami sai wata ya kare da sati 2 tukuna za doki wannan kudin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a zaka yi wani aiki zaka yi waye zai rike ka ta ina zaka fara ya kamata a zo na duba wannan abu
shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa a primary
ina aiki shekara 23
yanzu an dakatar daga an ga maka dalili
wallahi mu dai an je an manna suna mun je mun duba mun ga sunan mu a ciki sun ce a rubuta complaint an rubuta an mika har yanzu dai ba a ce komai ba
yau watanni nawa kenan da wannan dakatar da
ku daga January zuwa yau
to yanzu wannan hali kuke ciki ganin cewa kana da iyali kuma kai kake daukar nauyin sai karatu da yara da sauransu
ba dadi ba dadi abinda aka biya kama bai ishe ka ba balantana a ce kana da wani sana'a a gaba muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abin da Allah zai yi da mu shine kawai zan fada saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane Allah ya mana mai kyau ga baki daya mu
Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan committee wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasiƙar sallama ba amma an dakatar da albashin su
Okay. After all, by chasing Kwema, by Magama, by Tinda, by chasing such a sort of grievances here and there, Sukakaumana. So, in the aftermath of conclusion of Abuwa, the Zamwe, the Homa, any later, some or not will die. Okay. So I think government is even magnanimous towards them. The council had another one that I should have already. Ya sa SSC na shi to yawancin su haka ne. Allah. Nufin su amma tara cewa